أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ewa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka Fathul Majid li sharhi kitab at-tauhid. Yau muna 7 ga watan Sha'ban hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai da 17 ga watan 2 miladiya na da 2024. Sati da ya gabata muna cikin babi na 16, babu shafa'a. Kuma mun karanci yanda malam ya yi bayanin sharuɗa na wannan ceto. Za mu tashi kan gaba inda yake cewa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, musannifu rahimahullahu ta'ala, qala Abu al-Abbas nafa Allahu amma siwahu kulla ma yata'allaqu bihi al-mushrikun. Mun ga wurin ko malam wanda ya wallahi littafin nan na cewa, wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi, yake cewa Abu al-Abbas yace nafa Allahu amma siwahu kulla ma yata'allaqu bihi al-mushrikun. Allah madaukaki ya kore dukkan abin da ke koma bayan shi na abin da mushrikai suke ɗanhara da shi, suke dogaro da shi akan cewa suna bauta mushi ne ba dan komi ba, saboda su kusantar da su ya zuwa ga Allah madaukaki, kuma su cece su wajen Allah. Fa nafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qist min. Allah madaukaki ya kore ya kasance ga wanin shi mulki cikakke, ko kuma wani adalci, aw yakunu aunan lillah, ko kuma ya kasance wani mataimakin Allah madaukaki ne. ولم يبق الا شفاعه فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب. الله مدوكاكي يي بيانن كان چيوا چيتو بيا امفاني سي گا وندا الله مدوكاكي مي اذني. كما قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. كما اندا الله مدوكاكي نا چيوا ماسو چيتو بزا سي چيتو با سي گا وندا يي يردا. انان چيتو نا بوكاتا يردا الله مدوكاكي. Ya yarda da wanda za a ce ta, ya yarda da aikin shi, ya yarda da fadar shi. Fa hadhihi shafa'atu allati yazunnuha al-mushrikuna hiya muntafiyatun yawm al-qiyama. Wannan cetan da mushrikai suke rayawa suna zaton za su same ta, to Allah madaukaki ya kore ta ranar kiyama, korarra ce a ranar kiyama. Kama nafaha al-Qur'anu, kamar yadda Al-Qur'ani ya kore ta. Wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu ya'ti fa yasjudu li rabbihi wa yahmadu. Zai zo ranar kiyama. Bayani ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ranar kiyama manzo sallallahu alaihi wa sallama zai zo ya yi sujada gaban Ubangijin shi, ya gode mishi, ya jinjina wa Allah madaukaki. La yabda'u bi shafa'a awwalan, bai ya farawa da ceto na farko da farko. Lam yuqalu la, thumma yuqalu la, sannan a ce mishi irfa ra'sak, ka daga kanka. Kenan bayan ya yi sujada sallallahu alaihi wasallama za a ce mai daga kanshi. Wa qul yusma, ka faɗa abinda za ka faɗi kuma Allah ya saurara ma. Wasal tu'ta, ka roƙi abinda za ka roƙa Allah ya baka shi. Washfa tushaffa, kuma ka nemi ceto Allah ya baka wannan ceto. Wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi. وقال له ابو هريره ابو هريره يجي مشي من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله wanene wanda yayi cancanta daga mutane ya samu cetan ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala man kala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi dukkan wanda yace la ilaha illa Allah babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah kuma ya hadu wannan da ikhlasi ya hadi dan Allah kuma haka nan ne a cikin zuciyar shi fatilka shafa'atu li ahli al-ikhlas bi idhnillah kina wannan ita ce ceto ko shine ceto ga ma'abuta ikhlasi masu tauhidi da iznin Allah madaukaki wala takunu liman ashraka billah ceto baya kasancewa ga wanda ya shirka da Allah madaukaki kenan duk mutumin da yake bukata manzo sallallahu alaihi wasallama ya cece shi ko masu ceto su cece shi to dole ne ya kasance muwahhid mutum ne wanda baya shirka kuma dukkan dangogin shirka وحقيقته ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص حقيقه cetan wannan shine Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya shine yake wa ma'abuta ikhlasi falala da rahmah fayaghfiru lahum biwasitati du'ai man adhina lahu an yashfa sai gafarta musu ta hanyar addu'a wanda aka ba su izini su ceto liyukrimahu ba dan komai ba saboda Allah madaukaki ya girmama da wannan mutum wayanal maqam al mahmud kuma zu sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya samu wannan matsayi na ban yabo da girmamawa wanda za a yi bi mutum a gode mishi a wannan matsayi fa shafa'atu allati nafaha al qur'anu ma kana fiha shirk anan za mu fahimta cewa cetan da Allah madaukaki ya kore ko alqur'ani ya kore shine cetan da akwai shirka a cikin shi wali hadha athbata shafa'ata bi idhni fi mawadi'in dalila haka Allah madaukaki ya tabbatar da ceto da iznin shi a cikin wurare da yawa cikin alqur'ani mai girma kamar yadda muka gani wa kad bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas Muzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa wannan ceto baya kasancewa sai ga ma'abuta tauhidi da ikhlasi. Malam da yazo sharhin wannan gaba kala qauluhu kala Abul Abbas. Fada shi da yace Abul Abbas ya ce huwa kunyatu Shaykhul Islam. Wannan al-kunya ce ta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sunan shi Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiya al-Harrani galiban Ibn Taymiya ya shahara da al-kunya shi amma sunan shi Abdul Halim Ahmad bin Abdul Halim bin Abdullah Salam bin Taymiya al-Harrani Imam al-Muslimin rahimahullah shugaban musulmi wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi qauluhu wa qala lahu Abu Huraira fadan shi da yace yace mashi wa qala lahu abu huraira yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam damirin nan lahu ya komawa yazuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ila akhir al hadith yace akhirihi ila akhir al hadith har zuwa karshen hadisi qala hadha al hadith rawahu al bukhari wa an nasa'i an abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam an-Nasa'i suka rawaito shi daga hadisi Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi wa rawahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi wa Sahawi Ibn Hibban ya ce hadisi ne ingantacce wa fihi shafa'ati liman qala la ilaha illa Allah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanuhu wa lisanuhu qalbuhu cetuna ya tabbata ga wanda yace la ilaha illa Allah babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah kuma mukhlishan ya hadu wannan ne da ikhlasi yusaddiqu qalbuhu lisana hal zuciyar shi tana gaskatar da abinda halshen shi yayi furci da shi walisanuhu qalbuhu haka halshen shi na tabbatar da abinda zuciya ta yi kudiri da shi sai dai wannan hadisi Imam al-Albani yace hadisi ne munkar, kamar yadda malam yace akhrajahu Ahmad fil Musnad wa Ibn Hibban wa qala al-Haythami fi majma' az-Zawaid akhrajahu Ahmad wa rijaluhu rijalu Muawiya bin Mut'ib wa huwa thiqa wa qala al-Albani fi da'if at-Targhib munkar. Ina hadisi ne munkar bai tabbata ba, sai dai kuma wancan hadisi da muka gani wanda Imam al-Bukhari da Muslim da Imam an-Nasa'i suka rawaito shi ya wadata. Kana wa shahiduhu, hadisin da ke marawa wancan hadisi baya, fi sahihi Muslim, ya zo a cikin sahihi Muslim, an Abi Huraira, ta daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi, kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzala wanda tsira Allah da amincin su kara tabbata gare shi, yace li kulli nabiyyin da'watun mustajaba, kowane annabi Allah madaukaki ya mai alwashin roƙo wanda za a karba mishi. Da zaran ya roƙa, Allah madaukaki zai karba mai wannan roƙo. Fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'wata, kowane annabi sai ya gaugawa ya yi addu'a shi. Nuhu alayhi salam ya yi addu'a aka yi ruwan tufan. Musa alayhi salam ya yi addu'a aka dirmiyar da Fir'auna da sauran banu Isra'il da sauran addu'o'i da annabawa suka yi. Allah ya karba. Wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'ati li ummati yawm al-qiyamah, ni kuma na jinkirtar da ko na yi tanadi ko na ɓoye roƙona na ceton al'umma ta ranar kiyama. Fa hiya na'ilatun insha Allah liman mata la yushriku billahi shay'a, wannan ceto nan samamme ne ga dukkan wanda ya mutu bai ya hada bauta Allah da wani Allah. Kina albishir ga ma'abuta tauhidi cewa suna tare da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama. Di yanda mai neman ceto yake son a cece shi, to tafarki guda ɗaya ne ya dage ya kasance iya daga cikin minal muwahhidin, daga cikin wanda ba sa shirka da Allah madaukaki. Wa qad saqa al-musannif rahimahullah kalama Sheikh al-Islam huna, malam ya koro maganar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi anan. Fa qama maqama sharh wa tafsir lima fi hadha al-bab min al-ayat, sai zamanto matsayin abin da ya ambata ya tsaya matsayin sharhi da tafsiri na abin da ke cikin wannan babi da ayoyin da ya ambata a cikin farkon babi. Wa huwa kafin wafin, kuma bayani ne ko sharhi ne isasshe gamamme bi tahqiqin ma al-ijaz, da tabbatar da mas'ala kuma a takaice ba tare da dogon bayani ba. Wallahu a'lam, kuma Allah madaukaki shine mafi sani. Wa qad arrafa al-ikhlas bi ta'rifin hasan, malai yace kuma Ibn Taymiyyah rahimahullah ya sanar da menene ikhlasi da masaniya mai kyau. Fa qala, sai yace al-ikhlas mahabbatullahi wahda wa iradatuhu wa iradatu wajhi, kenan ikhlasi shine san Allah madaukaki shi kadai, kai ya zamanto ka so wani daidai da gwalgwadon da kake wa kake san Allah ko yi san Allah, mun gane ku. Sannan kuma wa iradatu wajhi, kuma ya zamanto duk abin da zaka yi zaka ni zaka yi ni dan Allah, dan fuska Allah zaka yi, dan zatan Allah madaukaki. Wa qala ibn al-qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi yake cewa fi ma'ana hadisi Abi Huraira, ya bayanin ma'anar hadisi Abu Huraira, ta'ammal hadha al-haditha kayfa ja'ala al-asbab allati tunalu biha shafa'atuhu tajrid at-tauhid, yace kai tsokaci yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya sababban da ake samun ceton shi, menene shi? Tajrid at-tauhid, tsantsantar da tauhidi. Aksu ma inda al-mushrikin, kuma wannan sabana abin da ke wajen mushrike ne, anna shafa'ata tanalu bi ittikhadhihim shufa'a wa ibadatihim wa muwalatuhum, cewa su a zatan da suke yi ceto na samuwa ne da rukun wanda za su cece su suke yi, da bauta musu kuma da jibinta al'amarinsu da son su. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi za'mil kadhib, ma fi za'mihim al-kadhib, sai ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya birkitar da abin da suke rayawa na ƙarya cewa wanda suke bautawa suke san su za su cece su gobe kiyama. Wa akhbara anna sababa shafa'ati tajridu tauhid. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa sababi na samun ceto shine tsaitsantar da tauhidi. Fahina idhin ya'zana Allahu shali shafi'i an yashfa. Idan an samu tauhidi ga mai neman ceto, ga wanda za a nemawa ceto, to sai ya zamanto Allah madaukaki ya ba wanda zai yi ceto izini ya ceci wanda za a ceta. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله. سيدنا دغ جاهل مشركي قدري وش تيوا وندي ركا مسوي مجبنشن الأمري ميجيتنشي تيوا زي تيشي غبا قياما كمي مي أنفادي وجان الله مدوكي. كما يكون خواص الملوك walwulat tanfa'u man walahum, kamar yanda yake kasancewa ga manya-manyan hadawa na masu mulki sarakuna na kusa. Walwulat da shuwagabanni tanfa'u man walahum, ce tan wanda suke jibinta tana amfanin su. Walam ya'lamu annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi idhni, sai dai ba su sani ba cewa ba wanda ce tan wani bayya amfani wajen Allah madaukaki sai da izinin Allah. Wala ya'zanu fi shafa'ati illa liman radiya qawluhu wa 'amala, kuma Allah madaukaki bayya izini a ceci wanda ake so a ceta sai in Allah ya yarda da fadar shi da aikin shi. Dan sai ya zamanto mutum ne mai tauhidi, kuma ya tsaya ya bautawa Allah madaukaki a bisa tafarkin shi mai kake. Kama qala fil fasl al-awwal, kama yanda malamin ya fadi a cikin fasli na farko, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni, wane ne wanda zai ceto wajen Allah wannan bayya kasancewa sai da izinin shi. Wa fil fasl ath-thani, kuma a cikin fasli na biyu, wala yashfa'una illa liman irtada, kuma masu ceto ba sa ceto sai ga wanda Allah madaukaki ya yarda da shi. Wa baqiya faslun thalith, bale yace yayi sauran fasli na uku, wa huwa annahu la yarda min al-qawl wal-amal illa tauhidahu, kuma Allah baya yarda daga wata magana ko wani aiki sai kawai tauhidin shi. Wa tiba'a rasulihi sallallahu alaihi wasallama, da bin manzon shi sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. Fa hadhihi thalathatu fusul taqa'u shajarat ash-shirk min qalbi man wa'aha wa aqalaha, wannan fasulullika guda uku suna yanke itaciyar shirka tun daga tushen shi ga zuciyar wanda ya fahimce ta kuma ya hankalce ta. Anan maganar shi ta kare. Wa zakara aidan rahimahullah anna shafa'ata sittatu anwa, sannan kuma yayi bayanin cewa ceto ya kasu kashi guda shidda ko nau'i guda shidda. Al-awwalu, nau'i na farko, ash-shafa'atul kubra, ceto wanda ya zamanto babba. Allati yata'akharu anha ulul azmi alaihimus salatu wassalam, cetan da manya-manyan manzanni su guda biyar suke jinkiri a kanta, duk wanda aka zo wajen shi tun daga Adam, Ibrahim, Musa, Isa, azu Nuhu alaihis salam, kowa in aka zo wajen shi ana neman ceto na cewa Allah madaukaki ya wa mutane hukunci kowa sai inda yake, domin tsayuwa ta yi tsayuwa, tsanani ya yi tsanani. Masu hankali daga cikin mutane za su ce kai mu je wajen annabawa su nemi ceton su wajen Allah madaukaki, su roki Allah, Allah ya yi hukunci tsakanin halittu, kowanne daga cikinsu sai su ja baya. Ya zamanto kowa in yazo shi ce a ba ni ba, nawa Allah kaza, nawa Allah kaza. Qala hatta tantahi ilaihi sallallahu alaihi wasallam, sai wannan neman ceto ya kai ga ƙarshe ga zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa yaqulu ana laha, ci ni nake da wannan ceto. Wa zalika hina yarghabu al-khalaiqu ilal anbiya, wannan kuma a lokacin da mutane suke kwadayi zuwa annabawa, li yashfa'u lahum ila rabbihim, domin su nemi ceto, su nema musu ceto wajen ubangijinsu, hatta yurihahum min maqamihim, har Allah madaukaki ya saukaka musu, ya hutar da su daga wannan matsayi da suke fil mawqif, a matsayin mahshar ranar kiyama. Wa hadhihi shafa'atun yaqtasu biha la yushrikuhu fiha ahad, wannan ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake banta da wannan ceto, ba wanda yake tarayya da shi. Asali ceto na biyu, shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallama li ahli aljannati fi dukhuliha, ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wa'anda za su shiga aljanna, sun zo bakin kofa aljanna ba za a musu izini su shiga ba, su nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ceto, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema musu ceto su shiga, a bude musu su shiga aljanna. Wa qad zakaraha Abu Huraira fi hadithihi at-tawil al-muttafaq alayh, Imam Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, ya ambaci wannan hadisi, wannan ceto a cikin hadisin shi mai tsawo wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Asalisu ceto na uku, ko nau'i na uku, shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallama li qaumin min al-usat min ummati, ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wasu mutane daga cikin mutanen shi, ma'abuta zunubi, masu sabo. Kad istawjabu an-nara bi dhunubi, wata sun cancanci a sanya su wuta dalilin zunubinsu. Na in ba dan wannan ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya sanya su cikin wuta, a wanke su da wannan, a wanke zunubin su sannan a sanya su aljanna. Fa yashfa'u lahum Allah yadkhuluha, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema musu ceto, ba za su shiga wannan wuta ba. Arabi'u nau'i na hudu na ceto, shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallama fil usati min ahli tauhid, ceton shi sallallahu alaihi wasallama ga masu sabo wanda kuma ma'abuta tauhidi ne, alladhina yadkhuluna an-nara bi dhunubihim, wanda sun shiga cikin wuta da zunubansu, amma manzo sallallahu alaihi wasallama ya nema musu ceto a fitar da su daga cikin wannan wuta. Wal ahadithu biha mutawatiratun ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma hadisai sun yawaita daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi mutawatiri shine hadisin da kowace cikin kowane bangare tabaka akalla a samu mutum goma, an samu tabaka ta sahabbai mutum goma ya rawaito, tabaka tabi'in mutum goma, atba'u tabi'in mutum goma, har zuwa ga wanda zai walla halittafi, sai zamanto ciki akalla ne wannan. To hadisi ne wanda yanke ba a tunanin kiran ƙarya a cikin shi, in dai haka ne ya tabbata. Anan nabi sallallahu alaihi wasallama wa qad ajma'a alaiha sahaba, kuma sahabbai gaba ɗaya sun yi ra'ayi gaba ɗayan su akan wannan. Wa ahlu sunna qatibatan, kuma da ma'abuta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su. Wa badda'u man ankaraha, kuma suka ce dan bid'a ne ga wanda ya musunce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahu bihi min kulli janibin, suka yi kururuwa akan shi ta kowane bangare. Wa nadu alaihi bid-dalal, kuma suka yi kira cewa wani batacce ne. Al-khamis ceto ko nau'i na biyar, shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallama li qaumin min ahli aljanna, ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga yan aljanna, fi ziyadati thawabihim wa rifi'ati darajatihim, a cikin dada musu lada sannan kuma da daukaka matsayin su darajarsu. Wa hadhihi mimma lam yunazi' fiha ahadun, wannan ceto shi ma babu wanda zai yi jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shi. Wa kulluha mukhtassatun bi ahli al-ikhlas, dukkan wannan nau'i na ceto guda shidda, to fa guda biyar, shidda afwan, malam bai kawo ba na shiddan ga yana, sai an samu dukkan wannan biyar sai ga ma'abuta ikhlas, ma'abuta tauhidi, alladhina lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala shafi'a, mutanen da ba su riki ba wani koma bayan Allah majibincin al'amarinsu ko kuma mai ceto, kama kala ta'ala, kama yanda Allah madaukaki yake cewa wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi, ka galgadar da wannan alqur'ani mai girma ga waɗanda suke jin tsoro, ka an yusharu ila rabbihim, a tara su ya zuwa ga ubangijinsu, laysa lahum min duni, ba su da wani kuma bayan Allah madaukaki, waliyun, wani mushibincin al'amari, wala shafi ko kodan mai ceto. Asadisu nau'i na shida, shafa'atu sallallahu alaihi wasallama fi ba'd al-kuffar min ahli an-nar, ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani shashan kafirai daga na ɗan wuta cikin na ɗan wuta, hatta yukhaffafa azaba, har rangwamta mishi azaban shi. Wa hadhihi khassatun bi abi talib wahda, wannan kuma ce to ya tabbata ga abu talib shi kadai, saboda kange yadda ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ahwala ahli an-nari azaban yawm al-qiyama la rajulun yudaa jamrataini tahta akhmas qadamaihi yaghli minhuma dimagu, mafi sauki yan wuta azaba, wanda shi azaba shi tace mafi sauki shine mutumin da za a sanya shi kalkashin kahon shi, akhmas wannan dan lungun na cikin kafa, garoshin wuta guda biyu wanda da shi ne wannan kwalluwa za ta yi katawalwarsa, wannan shi ne mafi saukin azaba yan wuta, kuma ta tabbata ga Abi Talib wahda. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail, a cikin wannan hadisi wannan babi akwai masaloli, al-ula tafsirul ayat, kina mala idan ya kawo wannan kamar takaitaccen magana ce yake gabasa dukkan abin da ya ambata, shi ne kamar khulasa ne, sai zamanto mai karatu zai rike abin da ya rike a cikin wannan. Al-ula tafsirul ayat, akwai cikin wannan babi tafsirin ayoyin da suka zo a cikin ceto. Athaniyatu sifatu shafa'atil manfiya, akwai kamata ceto wadda aka kore. Athalithatu mas'ala ta uku, sifatu shafa'atil muthbata, ceton kama ceton da wanda aka tabbatar da shi. Arabi'atu mas'ala ta hudu, dhikru shafa'ati al-kubra wa hiya al-maqamul mahmud, ambatan ceto babba kuma shine maqam, matsayi wanda ya zamanto na godiya na yabo. Cha Allah madaukaki na cewa nam bidar nam asa an yab'athaka wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-khamisatu mas'ala tabiyar ko nam mas'ala tabiyar sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam, abinda kamar abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa, annahu la yabda'u bishafa'a, gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya farawa da ceto, bal yasjud, abinda yake sujada, fa idza udhina lahu shafa'a, idan Allah ya bashi izini sai yayi ceto. Asadisatu man as'adu an-nas biha, wane ne wanda yake cancanta da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Asabi'atu mas'ala ta bakwai, annaha la takunu liman ashraka billah, wannan ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya kasancewa ga wanda ya shirka da Allah madaukaki. Athaminatu da sharadin cewa idan bai tuba ba. Athaminatu mas'ala ta takwas, bayanu haqiqataha, akwai bayanin haqiqan menene ceto. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.